haka kake da gudun kan wasa don fara gasar cin kofin kallon kafa ta duniya da za a yi a shekara ta 2018 a can kasar Rasha. Ya an fafa ta wasan ta zai zama ta kan kasa da kasa inda kungiyar kallon kafa ta kara zuwa ta samu nasara kan Mongolia da kullo ta yi ba kawai. Kungiyar kallon kafa ta Mongolia ko ta san doki kungiyar kallon kafa kuma ta sha kashi a hannun Mauritius da kullo biyu da nema. Japan ta sha kashi a hannun Ukraine da kullo biyu da ɗaya sai kungiyar kallon kafa ta Uganda suka sulhunta 0-0 tsakanin su da Malawi. Tanzania ta doki Congo da kullo biyu da nema. Kungiyar kallon kafa ta Georgia ta samu nasara kan Estonia da kullo biyu da nema. Rasha ko ta sha kashi ne hannun Faransa da kwallaye 3 da nema. Kasar Iraki sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Syria sai kungiyar kallon kafa ta Iran ta doki Algeria da kwallo 2-1. Kosovo ta samu nasara kan Burkina Faso da kwallo 2-1. Kungiyar kallon kafa ta Azerbaijan ko sun tashi kunnen doki ne 1-1 tsakanin su da Macedonia sai kungiyar kallon kafa ta Switzerland ta lallasa Panama da kwallo 6 da nema. Har ila yau wasan da aka fafata a jiya kungiyar kallon kafa ta kasar Montenegro sun tashi 2-2 tsakanin su da Turkiya. Denmark sun tashi 0-0 tsakanin su da Chile sai Rusiya wanda ta samu nasara akan Costa Rica da kwallo 1 mai ban haushi. Bosnia Herzegovina ko sun sulhunta babu ci tsakanin su da Senegal. Kasar Hungary ta sa kashi a hannun Scotland da kwallo 1 mai ban haushi. Har ila yau tawagan kungiyar kallon kafa ta Ivory Coast ko ta doke Lesotho da kwallo 2-1 sai kungiyar kallon kafa ta Slovenia wanda ta samu nasara akan Belarus da kwallo 2 ko kuma Belarus ta doke ta da kwallo 2 da nema. Romania ta samu nasara akan Sweden da kwallo 1 mai ban haushi. Luxembourg kuwa ta sha kashi ne a hannun Austria da kwallo 4 da nema sai Germany wanda ta sha kashi a hannun Brazil da kwallo 1 mai ban haushi. Poland ta samu nasara akan South Korea da kwallo 3-2 sai kungiyar kwallon kafa ta Bulgaria wanda ta lallasa Saudi Arabia da kwallaye 4 da nema. Kasar Australia kuwa sun tashi 0-0 tsakanin su da Colombia. Ingila sun yi 1-1 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Italy sai kungiyar kwallon kafa ta Morocco wanda ta doki Uzbekistan da kwallo 2 da nema. Tawagar Super Eagles na Nigeria kuwa sun sha kashi ne a hannun Serbia da kwallo 2 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain wacce ta lallasa takwarorta ta Argentina da kwallo 6-1. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta United States ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Paraguay da kwallo 1 mai ban haushi. Peru a Peru ta doki kungiyar kwallon kafa ta Iceland da kwallo 3 da nema. Mexico ta sha kashi a hannun Croatia da kwallo 3 da kwallo 1 mai ban haushi. Hai layo da muka leka tarayyar Najeriya, hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta Najeriya NHL ta tura tawaganta mai karfi don kai ziyara wa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Carl Ikemi a asibitin a ranar Litinin yayin da suke shirye-shirye fara wasan sada zumunci tsakanin su da kasar Serbia wanda Super Eagles din suka yi inda aka doke kasar Najeriya da kwallo 2-1 a jiya. Shugaban hukuma ta NHL Amaji Phoenix shi ya jagoranci tawagar don ziyarar Ikemi a asibitin su a can garin Manchester da ke kasar Ingila inda ake masa jinyar sakamakon cutar sankaran ɓargo. Phoenix ya ce sun zo ne na musamman a madadin gwamnatin Najeriya da kuma hukumar kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar Najeriya domin duba lafiyar ɗan wasan kuma su gaya masa cewa har yanzu yana cikin zukatarsu kuma yana nan a kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles na Najeriya. Ikemi ya kasance mai tsaron ragawa na farko wanda ya fara ko kuma Najeriya ta zaɓe shi kafin fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a shekarar 2018 inda ya kama wasan da Najeriya suka yi da kungiyar kwallon kafa ta kasar Switzerland da kuma wasan rukuni na farko na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda aka yi da kasar Zambia. Amma a watanni 9 da suka wuce aka gano cewa dan wasan Ikemi yana dauke da cutar sankarau na ɓargo bayan an masa gwaji a kungiyarsa ta Wolverhampton a can Ingila. A ziyarar da NFL ta kai masa NFL din ta ce ta ko kuma ta karama dan wasan a mazaunin babban bako a wasan da za ta yi na sada zumunci tsakaninta da kasar Ingila a sati ko kuma a wata mai zuwa a nan kasar Ingila. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.